This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoci kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon da kuma Niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kamo tashar. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 2 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko, Aliyu, a ba mu kanun labarai.
To, ladan labaran namu sun hada da batun harin da aka kai a Maiduguri, inda mutane da dama suka mutu, da kuma hada-hadarin da aka yi a nan Amurka a wata makaranta, hada da fado wani jirgin sama a ƙasar Afghanistan, da kuma raguwar kwararren ɗan wurin hijira zuwa cikin ƙasar Turkiyya.
To, madalla kanun labaran kenan, kamar yadda kuka ji kuma a kanun labaran, bom ya tashi a fado gwamnatin jihar Maiduguri Borno.
Muna zuwa gurin sai muka zo muka tadda kan yarinya a can wacce ta tada bomb ne,
wacce
ta zo da bomb ne.
A babban birnin tarayyar Najeriya kuma Hassan Maina kai ne ya duba mana ci gaban da aka samu a fannin tattalin arzikin kasar Najeriya shekaru 55 da samun yanci.
Ana daukar sabbin matakai don tsaftace kamfanin mai na kasa, wato NNPC.
Idan muka tsallaka kuma Jamhuriyar Nijar, za ku cewa kungiyoyin sa kai ne suka samu tallafi daga kasar Amurka.
Mun ji daɗi domin cikin santurkin mu yara mu yi zancen gado nasu, su duka sun lalace, to kaka za mu yi sai muka ta yi wajen su, mun tambaye su taimako suka ba mu.
Wa kuma muna dauke da shirin musulunci tushen rayuwa, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a barkan ku da wuni. Jami'an soja a Najeriya sun ce akalla mutane 14 suka rasa rayukansu a cikin wani hali na bamamai wanda wasu ƴan kunar bakin wake suka kai a garin Maiduguri jihar Borno can arewa maso gabancin Najeriya din. Sannan kuma jami'an suka ce an raunana wasu mutane da za su kai 39, kuma shaidu sun ce akalla 2 daga cikin wanda suka kai halin mata ne. Wani jami'in soja wanda ya ce an kai wannan farmaki a kusa da hanyar jiragen ƙasa ta Ajilari da ke nan Maiduguri ya ɗora laifin halin a kan 'yan ƙungiyar Boko Haram, ko da yake halin zai ba wata ƙungiyar da ta fito ta sa kai ta ɗauki alhakin wannan ta'asa. Kuma kamar yadda Ladan ya gaya muku, akwai ƙarin bayani kan wannan bayan kun gama jin labaran.
Shirin da suka ga farmakin da aka kai a wata makarantar kwaleji da ke jihar Oregon ta nan Amurka sun ce wanda ya kai harin na jiya Alhamis har ya kashe mutane 9 yana auna kristoci ne kacokan. Jami'an sun ce mutum da ya kai harin, wanda ya zo dauke da makamai da yawa a jikinsa, ya kuma kai hari a wannan kwalejin ta Umkwa da Hantsi ne, inda ya shiga bude wuta kai tsaye. Bayan daya shi ma daga baya ya rasa ransa a musawutar da aka yi da shi da 'yan sanda. Akalla shaidu 2 sun ce mutumin, wanda har yanzu ba a bada sunan shi ba, ya tambayi 2 daga cikin mutanen da ya kashe ko idan cewa su kristoci ne kafin ya buɗe musu wuta har lahira.
Wani to muna ba ku labaran duniya ne daga sashen Hausa na murya Amurka a Washington. Wani jirgin sama jigilar kaya kilar C-130 na sojan Amurka ya faɗi a filin jirgin saman Jalal Bad na ƙasar Afghanistan, abin da ya janyo halakar mutane aƙalla 11. Da misalin ƙarfe 12 daren jiya ne shi wannan hatsarin ya faru, kuma har zuwa yanzu ba a ce ga abin da ya janyo shi ba. Kafofin sojan da ke filin jirgin saman Bagram a can Afghanistan sun ce waɗanda suka mutu a hatsarin nan sun haɗa da sojan Amurka 6 wanda ke aiki a cikin jirgin, haɗe da wasu fararen hula 5 su kuma da suke aiki da rundunar sojan Turai ta NATO. Ƙungiyar Taliban dai ta yi ikirarin cewa mayakanta ne suka kakkaɓa jirgin da bindigoginsu, to amma wani harsun sojan Amurka da ake kira Major Tony Wickman ya ƙaryata wannan labarin, yana cewa suna da tabbacin ba wani mataki da abokan gaba suka ɗauka ne ya janyo faɗuwar jirgin ba.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce an samu raguwar 'yan gudun hijira da ke kwarara zuwa ƙasar Turkiyya a wannan makon sanadin rashin kyawun yanayin akan tekun Mediterranean. Hukumar ta UNHCR ta ce yan gudun hijira 1500 ne kawai suka shigo Turkiya a cikin wannan makon maimakon 1015 da ake samu suna shiga kasar kowace rana akan a can baya sai dai kuma ana jin wannan ba zai ci gaba don kuwa a cewar Adrian Edward wani jami'in hukumar da zaran yanayi ya inganta za a ga jimlar yan gudun hijiran da ke shigowa ta cira zuwa sama hukumar na kiyasin cewa yan gudun hijira kamar 700 ne za su biyo ta cikin tekun ta Mediterranean akan hanyar su ta zuwa kasashen Turai a wannan shekarar.
To a ƙarshe fadar Papa Roma ta duniya da ke Vatican ta fayyace cewa ba ta son a ɗauka cewa haɗuwar da Papa Roma Francis ya yi da macen nan da ake kiranta Kim Davis lokacin da ya zo Amurka, wato macen da ta ce ba za ta ba da takardar rajistar aure ga 'yan luwaɗi ko maɗigo ba, wai kamar shi Papa Roma yana goyon bayan wannan matsayin nata ne. A yau Juma'a ne fadar ta ba da wannan sanarwar fayyace cewa ai lokacin ziyarar da ya kawo a nan Washington a cikin makon jiya Papa Roma ya sadu da mutane da dama. Ta ƙara da cewa irin waɗannan haɗuwar da yake da mutane iri-iri ai dama abin da ya saba yi ne saboda halinsa na jin ƙai da son cuɗanya da mutane. Sarwa ta ce a lokacin haɗuwarsa da Kim Davis ai ba su yi wata doguwar tattaunawa mai zurfi game da matsayin da ta ɗauka a cangon aikin nata ba, saboda haka kada a ɗauka cewa kamar gana tasu alamar goyon bayan Papa Roma ɗin ce.
Labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To kuma yadda muka baku a cikin ɗanɗanon labarai, wakilinmu na Maiduguri ya zarci wuraren da bom ya tashi jiya da daddare, kuma ga ƙarin bayanin da ya aiko mana da shi.
Wannan tashin babu mai dai ya zo ne makonni biyu bayan tashin wasu babumin da aka samu a anguwar Ajilare wanda ke makusanta da anguwar Sajeri inda aka samu tashin bomb din na jiya. Na dai zarci wannan anguwa na Sajeri inda kuma na zaga inda waɗannan bomb din da ya tashi ɗaya bayan ɗaya danganewa idanuna yadda abubuwan ya wakana. Na kuma zantawa da ɗaya daga cikin shugabannin yan gora na wannan anguwa da ake kira Usman wanda ya shaida min yadda shugaban su da ake kira Badaru ya tsallaka rijiya da baya lokacin da wata rukunna bakin wake ta dubare shi da bomb a jikinta.
Abda abun ga faru mun tare da shi dama muna zaune a cross so ya nuna man shi ka akai rakoshi zuwa gida sai na da shi da yaron mu da ya rakoshi suna zuwa yaron ya koma yake ce nake tambayan shi ya ka rakoshi mu har gida kuwa yace mu ya rakoshi har gida yadda ce to ya yake yace a ya bar shi amma da mashin ke yana fara kofa gidan da wata yarinya karama da wani namiji a gurin so bai gama ba labarin nan ba kenan sai muka ji bomb nan ya amsa to da muka tashi muna kokarin zuwa sai muka zo da abokan da yaran aikin mu saura suka guri suka ce mana aya bun ya shafi chairman muna zuwa gurin sai muka zo muka da kan yarinya a can wace ta tada bomb din wace ta zo da bomb din mun tada kanta a can kafafuwan ta bamu samu ba sai yarinya daya da kake ta ita ma ta mutu a nan gurin bomb ya same ta to na can da ya tashi kuma yara ne kanana garin Gudu su ma haka abun ya explosion ya same su gaba daya ya kashe mutane kusan biyar a line mutane biyar ya kashe line can
kamar mutane nawa ne wannan abun ya shafa ne a wannan angwa
eh to a gaskiya mutane wanda dai ni ido na ya nuna min gaskiya sun kai 18 haka a wanda ni ido da nuna min
to kamar waɗannan ƴan ƙudan bakin wake wani irin mutane ne
duk mata ne mata ne kuma yara ne kanana dan duk ciki su ba mai shekara 17
muna cikin zantawa ne dai sai ga wata mota kiran fiko ta dauko ga wakin wasu yara guda 8 da wannan bomb din ya halaka wannan anguwa yanzu na tsaya wannan anguwa ne kuma naga an sake kawo wasu gawon su mutane a cikin wata mota zana kokarin soke su ne kenan daga cikin mota ga ciki har da wannan gangamin yaro
ba shi waje da wannan Usman ba shi waje
dan waye wannan din Allah ji gansa kuma yara ne
duka yawan gwanin ne
su takwas ne kuma yara ne kanana ne
yara ne ɗayan maje wannan jari
babban ne ma kamar wannan
babban shine kamar wannan amma duk sauran yara kanana
duk kanana
jari ne duk ina duk mun ga gawan gaba
yanzu kai ne zane kawan ne muka samu
kafa da yaka samu an samu kawan
ne ba sauran ba samu
lokacin da nake zaga inda waɗannan bomb din ya tashi na dai ganewa idanuna yadda abubuwa suka kana kamar haka
wallahi anan ina zone ina cin abin shi an gura tace mu wai mi dangi nace mata ke ki bar nan wajen kai ta zo ta tayar da bomba nan wajen kuma ya taba mako bici mu nan wajen
ina makwabcin naku yake yanzu
makwabcin mu wallahi ya riga ya rasu
amma wata irin yarinya ce wannan ne
wata yarinya ta kai shekara 11 haka ta baki ba jikinta da suwa ga wando haka jikinta
da me tazo akan me tazo
ba abu a hannunta tazo ne tace mu dangi nace ta bar nan wajen shin ta zo ta tayar da boma nan wajen
kamar misalin karfe nawa ne
ta kai karfe 7 haka
ita kuma yake sanadiyar mutuwar makocin ku
nan makobci ma nan wajen
yayin da muka zo da gudu
mun zo mun za mu dauke ta kana taimaka mata muna daga ta sai muka ga bomb din anan na ta daure
sai muka jefar muka gudu
nake
wannan abun ma diki ta zo da shi
a jikin bomb din wannan ko
duka a jike yake sai ta zo da shi ga wutan da muka sa mata fetur ko bomb din zai explosion bai yi ba tukuna daga baka zuwa ka tona aka zuwa ka kunce bomb squad ramin da bomb din ya tona ke
yanzu wannan ramin tona aka yi ko kuma
bomb ne tona shi
bomb ne tona ramin
kaga wannan bomb ne tona ramin nan lokacin da aka zo ake harbawa ake tayarwa sojoji sun zo su akan bomb din yana jikinta ba za a iya zuwa a cire ba ko za a iya zuwa a same ta ba shine bomb din dinga tashiwa suke harbawa da bindiga
okay
sai kuma yana
haruna
akwai wani bomb
sun ce mana bai tashi ba
haina
gashi wannan gidajen
wannan a to mu tafi ba tafi bomb din bai tashi ba a daga nan wurin
sai wannan karami ne
eh to ai bomb ba karami yayi
wasu mazauna anguwar Sajeri kenan inda aka samu tashin bomb da daren jiya da alaka mutane 14 da kuma raunata wasu wanda yanzu hakan ke karban magunguna a asibitoci daban-daban dake fadin jihar Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
to Allah ya kyauta Abuja kuma Hassan Mainakan ne ya duba mana irin nasorin ko aka sai da aka samu ta fannin tattalin arzikin Najeriya shekaru 55 da samun yanci ga kuma rahoton da ya aika mana
Tattalin arzikin Najeriya ya sha fama da fadi tashi daga shekarun 1960 zuwa da 70 a kowane shekara. Tattalin arzikin na haɓaka da kashi 3.1 wanda kuma masana ke cewa alasan barka. Bayan da Najeriya ta sami arzikin albarkatun man fetur ne kuma daga shekarun 1970 zuwa da 78 tattalin arzikin ya ƙara cirawa sama sosai da kashi 6.2 kowane shekara. A kusan ƙarshen wannan lokaci shugaban ƙasa na wancan zamani General Murtala Rahman Muhammad ya kullo da wani tsatsauran matakai. Na karfa tattalin arzikin ta hanyar sallamar duk jami'an gwamnatin da ke da alaka da rashawa kazalika gwamnatin soji ta Obasanjo da ta fara hula ta shehu shagari duk sun bullo da shirin a koma gona na Operation Feed the Nation da kuma Green Revolution duka dai da zummar karfa tattalin arzikin biyo bayan abin da masu sharhi ke cewa matsalolin da suka yi wa kasar katutu soji sun kifar da gwamnatin shagari inda shugaba Buhari ya karfi kasa ya kuma kullo da shirin yaki da rashin da'a cin hanci da rashawa wato war against indiscipline and corruption duk dai don a inganta tattalin arziki gwamnatin jenar Ibrahim Babangida ta kullo da shirin kowa ji a jikin sa da ya kira SAP a takeice shirin da mafi yawan ƴan Najeriya suka yi ta kuka da shi a wancan lokaci tattalin arzikin da ya ci gaba da haɓaka kama daga lokacin da aka sami ƴancin kai akalla da kashi 4 amma biyo bayan samun man fetur a kasar fetur din ya shafi rawar da aikin gona ke takawa a sha'anin tattalin arzikin kasa Yanzu dai kusan fetur din shine babban abin da kasar ta dogara da shi bayan kuma hukumar custom da hukumar tara kudaden shiga ta kasa a jabin da yawa ƴan kasa jiya albarkacin samun ƴancin kan Najeriya shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa ana daukar sabbin matakai don tsaftace kamfanin mai na kasa wato NNPC a kuma inganta aikace-aikacen sa don ayi waje da cin hanci da suke wa kamfanin tarnaki za a kuma gaggyara dukkanin matatun man fetur na kasar nan da hakan zai ba su damar yin aiki wurjanjan a kuma dakatar da fitar da gurbataccen man mu ana shigo mana da tatacce cikin wani yanayi na ciwa-ciwa baya ga kamfanin NNPC kazalika za kuma bincike sauran hukumomin da ke tara kuɗin shiga a Najeriya irin su babban bankin Najeriya hukumar custom da hukumar tara kuɗin shiga ta kasa
customs NCC for better service delivery to the nation
Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya to an gashe ka Hassan idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Niger kuwa kungiyoyi masu zaman kansu ne suka samu tallafi daga gwamnatin kasar Amurka Suleiman Mamman Barma gare ka
Kimanin kungiyoyi 12 ne daga sassa daban-daban na kasar Niger suka samu wannan tallafi da ya tashi dala 79,000 daga kasar Amurka domin ƙara ƙarfafa musu gwiwa a jan kokarin da aka gano su da shi a yayin ayyukan inganta rayuwar mazaunan karkara a shekarun 2014 da 2015 shugabannin kungiyoyin da suka sami wannan taimako waɗanda galibin su ba shi bane karon farko da suke cin moriyar tallafin kasar Amurka sun tabbatarwa jakadiyar Amurka ambassador Eunice Redick cewa za su yi amfani da waɗannan kuɗaɗe a hanyar da ta dace
sunana Wado Sanchu da kungiya mai zaman kanta wadda ake cewa leadership challenge take zamne a Maradi mata wanda sun ka hito da Nigeria saboda yakin da shayi sun ka buru komi sun ka zo nan amma ba aiki gudu wannan projen shine za a kawo musu aiki hannu kudin da an ka ba mu Allah da za mu sa su a hayyar da mun ka rubuta a cikin wannan projen nan
sunana Shatu Shoze ni ce shugaba kugiya season daga kula da yara masu da suke cikin masala babba mun ji dadi domin cikin center kin mu yara mu yi zancen gado na su su duka sun lalace to kaka za mu yi sai mun ka tai wajin su mun tambaye su taimako suka ba mu wanga kudi musu
sunana Mustafa Isufu vice president na ONG Sahel Action a cikin community mai nasarwa a gaskiya abin ya kayatar da mu kuma gaskiya mun ga ambassador da ta zuni ta yi kokari sosai da ta kawo wannan taimako ga ONG kin mu saboda a ba mata su yi sai waɗansu dabbobi da sauransu ya taimaka musu cikin rayuwarsu na yau da kullum zan tabbatar ma da ambassador din America wannan kudade da aka ba mu zamu kai su ga hannun da suke so
director ma'aikatar cigaban karkara da sa ido akan ayyukan kungiyoyi masu zaman kansu Alhaji Adamu Ibrahim dake magana da yawun gwamnatin Niger ya yaba wa Amurka saboda gudunmuwar da take bayarwa domin ayyukan cigaban al'umma sannan ya gargadi kungiyoyin da suka samu wannan taimako su kasance masu aiki akan gaskiya
za mu bi mu gani in aikin nan an yi shi kudin nan da sunan jama'a aka basu kuma wannan kudin an ba su ne dan hudda tsakanin gwamnatin Amurka da gwamnatin Niger kenan kan mutun yayi tsammanin kudi ne wanda aka bashi zai sha wasu kunshi ya zamna a bayyaluwa
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madallah ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ce karfe 11:17 ga shirinmu na gaba
Allahu ya rahamanu ya jidral wal ikrami Allah shi katida
musulunci tushen rayuwa
ka zar da bata da nono
jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa Shin menene tarihin shahidan nan na yakin Uhud guda 70 wanda aka binne a dutsen Uhud dake kasar Saudi Arabia? Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya wanda a yanzu haka yake a kasa mai tsarki ya ziyarci wajen inda kuma ya tattauna da wani malami mai suna Malam Yahaya Haruna na hukumar Alhazai ta jihar Gombe a Najeriya. Inda ya fara da tambayar sa kamar haka.
Ko za ka yi mana takaitaccen bayanin yadda wannan yaki ya faru har sahabbai 70 suka rasa rayukansu a wannan waje?
To, ita dai wannan yaki da ta faru yaki wanda aka san shi da suna yakin Uhud wanda shi ne ya fi shahara da wannan suna kuma sunan ya ainihin wato yi amfani ne ko kuma an yi amfani da shi ne saboda ainihin dutsen da ke gudun sunansa dutsen Uhud kuma a gurin aka yi wannan yaki kuma a gurin wayannan sahabbai din Allah ya musu cikawa su mutum 70 daga cikinsu akwai babban annabi sallallahu alaihi wasallam shine Hamza wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa cikawa a wannan guri yawancin ziyara din albarkacin sa ake ci saboda haka yi wannan ainihin wato dutse na Uhud zamu iya ganin sa gashi nan shimfiddan dutse ne wanda kuma da tarihi mai dimbin yawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ma ya sallaci gawa za a bashi lada kaman girman dutsen Uhud nan guda daya idan kuma har ya kasance ya raka wannan gawan za a bashi ainihin girman dutsen Uhud din guda biyu Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo kan wannan dutse da shi da Abubakar da Umar akwai lokacin da suka zo ma dutsen ya dinga girgiza sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dutsen ya ainihin yi hakuri wato ya kame kansa akwai ainihin shahidai wannan dutsen ana ce masa Jabalur Rumat wato dutsen yan baka amma asalin dutsen shine wancan wanda ke gaban sa daga can gefe wanda yake kewaye da gurin
zan iya cewa gashi nan daban-daban kusan babban dutse ne dai sosai kamar za a ce ya hadu da sararin samaniya a idon mutum
kware dai haka yake ga sai dutsen da yake ganin sa ma ya da matukar girma wannan iyakallon mu kenan saboda haka yana da matukar girma wanda ba za mu iya cewa ga karshen sa ba amma dai yana da girma sosai sosai saboda amma wannan wanda mutane suke kansa ana ce masa Jabalur Rumat wato dutsen yan baka a lokacin da za a yi wannan yaki din Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wayannan mutane gwanaye ne masu iya harbi ya aje su yace su tsaya a wannan gurin kuma kar su kuskura su barkan wannan dutse din duk yadda abin da zai iya faruwa su kasance a gurin kar su matsa koda sun ga ainihin wato an kakkashe su koda tsuntsaye ne suke cin gawakin su kar su bar gurin bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kasantuwan Allah tabaraka wa ta'ala ba mai ainihin musulmai wato rinjaye suka kore waɗannan kafirai din da suka kore su sai waɗannan kuma wannan lokaci din sai suka ga cewa ai ga ganima anan tana zube. To a kullun dama ba ana jarraban sa ne da abin duniya sau da yawa. Kasantuwa kai suka sa a maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To bayan sun shiga suna kokarin diban ganima sai akwai wanda daga ciki ana ce masa Khalid bin Walid.
Wato wannan komandan nan wanda daga baya ma ya shiga cikin sabon manzon Allah.
Na'am, Khalid bin Walid Allah tabaraka wataala ya jarrabe shi da abubuwa masu dimbin yawa. Na farko dai shi komanda ne na yaki kafin ya zo musulmi. Bayan kuma ya musulunta ya zama shi kuma komanda na musulunci har yanzu ga musulmai din. Saboda haka shi Khalid bin Walid a lokacin bai musulunta ba. A wannan lokacin ne ya ainihin zagaya da yake ya iya ainihin ya to yaki din sai ya zagaya ta bayan ainihin dutsen Rumat din. An gane ko ya bullo musu ta baya. Shikenan sai ya kafce su a wannan guri, wannan tsakiyar gurin da muke gurin a gurin akai gumurzu tsakanin waɗannan din da waɗancan.
Wato wannan inda naga an kiwaye din nan ana leƙawa nan ne yake da waɗannan kaburbura guda 70.
Wannan shine a gurin kuma aka wannan gumurzu a wannan filin da kike ganin sa. Saboda haka anan aka ainihin wato yi bayan Allah nan ainihin kwanan su ya cika kuma a gurin Annabi ce ba za a kai su koyana ba gurin za a binne su. Saboda haka a gurin aka binne su. Wannan shine ainihin shuhada, wato sun yi shahada, sunan suka shahada na farko a addinin mu na musulunci kuma a gurin aka binne su.
Wallahi na ga mutane suna kokarin hawa wannan Jabal Rumat din nan. A shin yana da wani asali ne mutum ya samu ya hau har can kololuwarsa, akwai wata lada ko wani lada da ake samu?
To hakikatan babu wani hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga magabata na kware cewa ana samun wani albarka ko wani lada akan hawa wannan dutse. Mutane dai kawai yanayi ne irin dan adam, shi duk abin da yaje yana kokarin ya ga ya aje tarihi, amma babu wannan sai ba wani lada da ake samu domin an hawa wannan dutse. Ladan shine ziyaran kabari idan ya dace da shari'a, ba kuma ma sai anan ba ko ina. Ziyaran kabari Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halitta mana shi, yace na haitu kuma na ziyaratul qubur fazuruha. Wato an samu hadisin nasikh wal mansukh kenan. Na hane game da ziyaran kabari da farko, amma yanzu ku zarce shi. Saboda haka yuzahidukum mauta dunyakum, wato zai ainihin takaita muku son duniya, sannan kuma ziyaran kabari ainihin wato zai tana ta muku lahira.
Wani darasi wannan abu yake nunawa a addinin musulunci, an ba wa masu amfani da baka ko maharba umarni kasu sauko daga dutse amma suka sauko.
Wannan babu shakka darasi ne wajen sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka duk wanda ya sa'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana raye ko kuma yana mace, to babu shakka ainihin hukuncin da yake zai dabbaku a kansa. Ba wai daga farko ba, wani bin da ya ja wannan bisa kaddarar Allah. Annabi ya ce musu kar su gusa, kuma dama umarnin Allah shine atiullah wa atiur rasula. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni bikum Allah yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Atiullah wa atiur rasula fi jami'i umurihi, kubi Allah da manzo cikin dukkan al'amuran sa, bangaren umurni da kuma hani. Haitsu ma nahakum fantahu fa idza amarakum bi shay'in fattabi'uhu. Wannan shine kuma addini. Saboda haka darasi ya nuna mana kenan a kowane lokaci idan aka ce wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani ne nashi, to ana bukatan ainihin kowane musulmi ya kare dabbakar da shi.
Na'am, a ƙarshe wallahi na taba zuwa wannan waje inda wani direba ya bani labari, akwai wata shekara da aka yi ruwa har wasu daga cikin kaburburan nan suka bude, aka ga kuma su gawakin sabon nan babu abin da ya same su. Shin irin wannan labari yana da inganci?
To akwai labarin da yazo a nassi ingantacce guda daya na cewa akwai hakan ya taɓa faruwa a bayan hijira kamar da shekara 40 ne, wallahu alam. Akwai wani bawan Allah daga cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda hakan ya faru da shi, ruwa ta zo ko kuma ainihin garin gyara kabura makabarta din ban sani ba, amma wannan ne ko ba wannan ba, amma ina ganin kamar maganar a cin bakiya ce. Saboda haka garin gyara din sai kasance an samu ainihin an karce shi, sai ga jikinsa da jini kamar yanzu ne aka binne shi, wallahu ta'ala alam.
Wallahi Allah ya saka da alheri,
amin.
To da haka muka kawo ƙarshen shirin musulunci tushen rayuwa na wannan mako. Sai kuma wani makon insha Allah za mu sake dawowa. A madadin wakilin sashin Hausa na muryar Amurka Nasiru Adamu Ilhikaya, sai kuma Malam Yahaya Haruna na hukumar Alhazai ta jihar Gombe wanda ya tattauna tare da shi, sai kuma wanda ya hada mana sauti Chibahiro Dedone. Ni Usman Kabara daga sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa.
Assalam.
To madalla, yanzu kuma ga abin da sakonnin da kuka aika mana da shi.
To a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Garban Halikamba wanda yake don Allah VOA Hausa ku gaya wa gwamnatin Najeriya da don Allah ta gaggauta soke cinikin wutar lantarki wanda kamfanin PHTN ke jagoranta a halin yanzu, domin gaskiya mu talakawan Najeriya muna shan bakar tsada wajen biyan kuɗin. Da fatan gwamnati za ta duba. Sai kuma sakon Okasha Abdulsalam Kuku wanda ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar arewacin Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Assalamu alaikum VOA Hausa, ku bani dama na yi ta'aziyya ga ƴan uwa da dangin mutanen da suka rasa rayukansu sanadiyar hare-haren bama-bamai a ƙauyen Sajeri. Allah ya ji kansu da rahama, masu rauni kuma Allah ya ba su lafiya, amin. Sako daga Isa mai kati gashuwa. Tabbas mika sojan kasar Burkina Faso nan da yayin yunkurin juyin mulki a gaban kotu yayi daidai, da fatan hakan zai zama darasi. Sako daga Abubakar Imam Jingir, shugaban kungiyar muryar reshen jihar Plateau. Hakika harin da wasu ƴan kunar bakin wake mata suka kai a Maiduguri abin takeici ne, da fatan Allah ya kiyaye gaba. Sako daga Abubakar Lawal Abubakar Daura. Shi kuma Mallam Ya'u Adam Bulka cewa assalamu alaikum muryar Amurka, da fatan kuna lafiya. Allah ya sa ikirarin da rundunar sojin Najeriya suke yi na samun nasara akan masu tada kayar baya arewa maso gabashin Najeriya ba labarin kanzan kurege bane, ganin yadda har yanzu masu tada kayar bayan ke cin kansu babu baka. Assalamu alaikum biya Hausa, a yau ina so in bayyana ra'ayina akan nadin da shugaba Muhammadu Buhari zai makansa a matsayin ministan mai. Tabbas hakan yayi daidai, kuma wannan shine zai sa a samu saukin yawan bacewar kudade daga kamfanin. Da ƙarshe nake addu'ar Allah ya ƙara daga mulkin shugaba Buhari a duniya baki daya. Sako daga Abba Sa'ad Mahuta. Daga ƙarshe sai sakon Muhammad Salihu Kaura na Moda, wanda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mika wuya da mayakan Boko Haram ke ci gaba da yi babu kakkautawa ga rundunar sojin Najeriya, na nuna yadda rundunar sojin ta Najeriya ke samun gagarumin nasara akan mayakan da kuma masu daukar nauyin su. Muna addu'ar Allah ya ƙara baiwa dakarun ƙasarmu da na haɗaka nasara akan ƴan ƙungiyar.
To kafin mu ƙarƙare ga labarai, amma wannan karo a takaice.
To ladan jami'an soja a Najeriya da sun tabbatar da cewa kala mutane 14 suka rasa rayukansu a wani harin bom da wasu ƴan kunar bakin waken da ake saran cewa ƴan mata ne suka kai a garin Maiduguri jihar Borno a can arewa maso gabacin kasar, ha kuma an raunata akalla mutane 39. Jami'ai suna dora wannan harin da aka kai kusa da hanyar jiragen kasa ta Ajilari da ke can Maiduguri akan Boko Haram, ko da yake su Boko Haram din ko kuma wata kungiya ba wacce ta fito da suka ce su suka dauki alhakin wannan harin. Sannan shedin da suka ga farmakin da aka kai a wata makarantar college da ke jihar Oregon na Amerika sun ce wanda ya kai harin nan jiya Alhamis tare kashe mutane 9 ya zo ne yana auna kristoci kawai. Jami'ai sun ce akalla 2 daga cikin mutanen da ya kashe din sai da ya tambayi addinin su kafin ya bindige su, bayan da suka tabbatar masa da cewa su kristoci din ne. Sannan wani jibgegen jirgin saman jigilar kayan kirar C-130 na sojan Amurka ya fada jirgin a filin jirgin saman na Jalalabad da ke kasar Afghanistan, abinda ya janyo mutuwar mutane akalla 11. Sannan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya kuma ta ce an samu raguwar 'yan gudun hijirar da ke kwararowa zuwa cikin kasar Turkiya a wannan mako a sanadin rashin kyan yanayi a cikin tekun Mediterranean. Kuma ta ce 'yan gudun hijira 1,500 ne kawai suka shigo Turkiya cikin wannan mako, maimakon 15,000 da akan samu kowace rana suna kwarara cikin kasar a can baya. Mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa fadar Papa Roma ta duniya da ke Vatican ta fayyace cewa ba ta son a ɗauka cewa haɗuwar da shi Papa Roma Faransa ya yi a makon jiya lokacin da ya zo na Amurka na mace nan da ake kira Kim Davis, wato wacce ta ce ba za ta ba da rajista aure ga 'yan luwaɗi da maɗigo ba, ba yana nuna goyon baya ba ne.
To madalla da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta saƙon taya murna na ɗaurin auren Nura Abdulhamid Sharif da Hafsat Dan Fulani, wanda za a yi a garin Malam Madori da ke cikin jihar Jigawa gobe idan Allah ya kai mu da 12 rana. Allah ba da zaman lafiya. Sai kuma gaisuwa ta musamman ga maman kyauta shugaban miyatta Allah na matan jihar Kaduna. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Aliyu Mustapha Sokoto da ya taimaka mana wajen gabatar da shirin, sai Julie Gresham wadda ta ba da umarni, da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Vasco. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa a ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka domin jin shirin yau da gobe, wanda ga Halima nan da tawagarta suna dakon mu. Sai an ji manku.